tell you I'm the best. You're moving to America, direct from Washington. Sashin Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Jama'a assalamu alaikum. Barkamu da asuba da fatan an waye gari lafiya. Murtala Faruk sanyin nan ne tare da Aishatu Sule da sauran abokan aiki muke gabatar muku da wannan shirin. Yau Litinin 31 ga watan Agustan shekara ta 2020. Kafin ku ji abinda muke tafi da shi ga kanun labarai.
Dubun-dubatar masu zanga-zanga 'yan kasar Belarus sun fito jiya Lahadi ranar zagayowar haihuwar shugaban kasar, suna buƙatar ya sauka daga mulki. 'Yan sanda sun ce an harbe mutum ɗaya ranar Asabar a birnin Portland da ke jihar Oregon, yayin da masu zanga-zangar neman a mutunta rayuwar baƙaƙen fata suka kara da masu goyon bayan shugaba Donald Trump. Shugaban kasar Malawi Lazarus Chakwera ya buƙaci mazaje a kasar su kiyaye dokokin kare yaduwar COVID-19.
Kanun labaran kenan. Kungiyar Sirap mai fafutukar tabbatar da adalci a Najeriya ta gurfanar da shugaba Muhammadu Buhari a gaban kotu domin ya bayyana wa 'yan kasar kwanan zancen kudaden da aka kwato a shirin yaki da cin hanci da rashawa.
Kudaden da gwamnati take cewa ta karbo daga hannun mutanen da suka almanda halu har naira biliyan 800. Wajibi ne taimaka mutane bayani ya ake da wannan kudi, kuma suwaye da suwaye aka kama da wannan almanda halu.
Wata kungiyar kare haƙƙin bil'adama ta yi kira ga hukumomin Najeriya da su gudanar da bincike akan rikicin da ya barke tsakanin jami'an tsaron kasar da 'yan kungiyar IPOB da ke fafutukar kafa a kasar Biafra a kudancin kasar. Daga yankin arewa maso gabashin Najeriya kuma, gwamnan jihar Borno mai fama da hare-haren 'yan kungiyar Boko Haram ya bayyana cewa yanayin matsin tattalin arziki na tilastawa matasa shiga kungiyar mayakan, to amma ya ce akwai hanya ɗaya ta kawo ƙarshen yaƙi da Boko Haram.
Na ɗaya dole mu faɗi gaskiya, me ya sa wannan yaƙin ba zai kare ba? Duk abin da ya lalace Najeriya abu ɗaya akwai corruption. Dole a bincika a duba me yake cikin wannan abin yake tafiya.
Bayan haka kuma Sarki Bahashim Gumel zai shigo da shirin ciki da gaskiya, to amma duk kafin waɗannan bari mu fara kawo muku labaran duniya tukunna.
Jama'a assalamu alaikum ga labaran duniya, mai karantawa Aisha Tusule. Dubun-dubatar masu zanga-zanga 'yan kasar Belarus sun fito jiya Lahadi ranar zagayowar haihuwar shugaban kasar, suna buƙatar ya sauka daga mulki. Dauke da tutoci masu launin ja da fari, alamar nuna adawa, masu zanga-zangar sun yi cincirindo a zagayen gidan Lukashenko, suna kuma fuskantar jami'an tsaro dauke da makarai biye, suna kuma tsaye a gaban motocin gidan yari da mesar ruwa. Ma'aikatar harkokin cikin gida ta ce an kame akalla masu zanga-zanga 140 a jiya Lahadin kafin su tarwatse cikin lumana. Alexander Lukashenko, wanda ya cika shekaru 66 a jiya Lahadi, ya yi shekaru 24 yana mulki. A ranar 9 ga watan Agusta aka sanar da shi a matsayin wanda ya lashe zaɓe da ake zargi na cike da magudi, zargin da ya musanta. Babbar 'yar takara a jam'iyyar adawa Svetlana Tikhanovskaya ta ce san bata amince da sakamakon zaben ba. Ta bar kasar zuwa Lithuania saboda abin da ta bayyana don kare lafiyar 'ya'yanta. 'Yan sanda sun ce an harbe mutum ɗaya ranar Asabar a birnin Portland da ke jihar Oregon, yayin da masu zanga-zangar neman a mutunta rayukan baƙaƙen fata suka kara a titunan ƙasar da masu goyon bayan shugaba Donald Trump. Magoya bayan shugaban na Amurka sun fito cike da ɗaruruwan manyan motoci a birnin, da yawansu na koyon harbi daga buɗaɗɗun motoci, yayin da masu zanga-zanga kuma suka dinga jifansu. 'Yan sanda sun fitar da sanarwa cewa jami'ai sun ji harbin bindigogi kuma sun gano wani mutum da aka harba a kirji. Jami'an kiwon lafiya sun tabbatar ya mutu bayan da suka gwada numfashin shi. Da safiyar Lahadi, shugaban 'yan sandan Portland Chuck Novel ya faɗi cewa ba mu aminta da wannan tashin hankali ba, kuma muna aiki matuƙa domin gano wanda ko waɗanda dake da alhakin aikata hakan. Shugaban kasar Malawi Lazarus Chakwera ya buƙaci mazaje a kasar su kiyaye dokokin kare yaduwar cutar COVID-19. a jawabin da ya saba yi wa kasar duk mako a ranar Asabar. Chakwera ya bayyana kididdigar gwamnati da ke nuni da cewa maza sun fi mata yawa masu dauke da cutar. Chakwera ya ce hakan yana da nasaba da halin ko in kula na maza wajen kare kai daga kamuwa da cutar COVID-19. Chakwera ya ce ban damu da haka ba saboda ina namiji, a'a, amma annobar ta nuna mafiya yawan masu cutar coronavirus maza ne, saboda a cikin mutum 10 mutum 7 maza ne. Kididdigar baya-bayan nan ta hukumar da ke kula da lafiyar al'umma ta kasar Malawi ita ma ta yi nuni da cewa kaso 64 cikin 100 na waɗanda suka kamu da cutar COVID-19 maza ne.
To madalla, an jima kaɗan Aishatu za ta sake dawowa da ƙarin labarai. Amma kafin nan bari mu leƙa a taskar rahotannin namu. Ƙungiyar Serap mai fafutukar tabbatar da adalci a Najeriya ta gurfanar da shugaban ƙasa Muhammadu Buhari a wata babbar kotun tarayya da ke Abuja domin ya bayyana wa 'yan ƙasar kwanan zance akan kuɗaɗen da aka kwato a ƙarƙashin shirin yaƙi da cin hanci da rashawa da adadinsu ya kai kusan naira biliyan 800. Wakiliyarmu a Abuja Medina Dauda na ɗauke da ƙarin bayani.
Sanarwar maka shugaba Buhari a kotun na ɗauke da sa hannun muƙaddashin darakta a ƙungiyar Serap, Kolawole Oluwadare, wanda ya ce suna neman kotu ta umarci shugaba Buhari ya wallafa sunayen mutane da aka kwato kuɗaɗen daga wajensu, sannan kuma a wallafa ranaku da wuraren da aka yi ayyuka da kuɗaɗen. Wani abu da mai nazari a al'amuran yau da kullum, Abubakar Aliyu Umar, ya ce ya yaba da yunkurin da Serap ta yi.
Zahirin gaskiya ni ina goyon baya 100% na wannan ƙungiya Serap ta cancanci a jinjina mata iya jinjinawa, domin abu ne wanda ya kamata a ce da dadewa an riga an yi shi. A zahirin gaskiya kuɗaɗen da gwamnati take cewa ta karɓo daga hannun mutanen da suka yi almandahalo, wanda wannan kuɗi ya kama har naira biliyan 800, to wajibi ne taimaka mutane bayani ya ake da wannan kuɗi, kuma suwaye da suwaye aka kama da wannan almandahalo, a buga su kowa ya gani.
Wani abu da ya ɗauki hankali a batun shigar da ƙarar shine cewa kotu ta umarci shugaba Buhari ya ƙara tilastawa hukumomin yaƙi da cin hanci da rashawa irin su ICPC da EFCC su binciki yadda aka raba wasu kuɗaɗe har naira biliyan 51 daga asusun gwamnati a shekara 2019. Shugabar ɗaya cikin ƙungiyoyin da ke aikin sa ido da bincike tare da hukumar ICPC, Halima Baba Ahmed, ta yi tsokaci.
Abu ne mai mahimmanci kwarai da gaske, ko da ke idan aka bi ta wani wajen kuma ni a nawa ganin gaskiya zan ce an yi tuya an manta albasa, da tun farko aka saka da abin zai fi zama da sauki fiye da a ce a zo a yi bincike, saboda shi kowane irin aiki idan za a yi in tun farko aka yi shi ta hanyar da ya dace kin ga an hutashar da al'umma da ƙungiyoyi irin namu a wajen bincike, amma binciken bai ɓaci ba yanzu ma da za a yi. Amma matsalar shine idan har an yi abin da ƙungiyoyin da za su yi domin Allah kaɗai, kuma su fitar da duk wani result ɗin da aka samu domin Allah kaɗai, in aka yi bincike a tabbatar an ɗauki hukunci kamar yadda dokar ƙasa ta tanada.
Idan aka duba al'amarin ta ɓangaren shari'a kuma, ƙwararre a fannin kundin tsarin mulkin ƙasa barista mai nasara Ibrahim Umar ya yi nazari akan wannan batu.
Idan sun shigar da shi a matsayin suna kalubalantar gwamnati ne, to za su iya su yi nasara, to sun shigar da case against the state. Amma idan da sunan shi shugaban ƙasa ko Muhammadu Buhari ne, to wannan kuma ba za su yi nasara ba, haka tsarin yake. Sannan kuma koda ma sun shigar da shi din, akwai wani koma da za a iya amfani da shi na shari'a, wato shi babban lauyan gwamnati kuma ministan shari'a yana da hurumi a sashe na 174 ya je ya dakatar da duk wata shari'a wanda ya ga dama, kuma doka ta ba shi dama ba sai ya ma faɗi dalili ba.
Serap ta ce 'yan Najeriya na da 'yancin sanin yadda ake aiwatar da kuɗaɗen ƙasa domin samun fahimta da ƙara yadda tsakanin gwamnati da al'ummar da take mulka. Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
A gaida Madina Dauda, kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC. Yanzu kuma ga Aishatu Sule ta sake dawowa da ci gaban labarai.
Kasar India ta sanar da adadin cewa an samu sababbin kamuwa da coronavirus mutum 78,761 a cikin sa'o'i 24 a jiya Lahadi, adadi mafi yawa a duniya a rana guda tun barkewar annobar, yayin da kasar take sake buɗe harkokin kasuwancinta. Wannan ne karo na hudu a jere da India ke samun sababbin masu cutar da ya haura 75,000. Kasar da ke da yawan jama'a biliyan 1.4 ita ce kasa ta uku da aka fi samun waɗanda suka kamu da cutar a duniya, biye wa Amurka da Brazil masu adadi miliyan 3.5 da waɗanda suka mutu kusan 63,000 a cewar ƙididdigar ma'aikatar lafiya ta ƙasar. Mutane a biranen ƙasashen Turai da dama sun gudanar da zanga-zanga na ƙin amincewa da dokar taƙaita al'amura da aka kakaba tun ɓarkewar annobar. Kasar Amurka na shirin rage yawan dakarunta a kasar Iraki a cewar shugaba Donald Trump da wasu jami'an Amurka. Trump ya wallafa a shafinsa na Twitter ran Asabar da ta gabata cewa Amurka na shirin rage yawan jami'an sojinta a Iraki ba tare da ya ba da ƙarin bayani ba. Bayanin nasa ya hada da hanyar da za ta kai ga wani rahoto da ya yi bayanin rage dakarun Amurka a yankin daga 5,200 zuwa 3,500 da jaridar Wall Street ta fara wallafawa. Jami'an sojin Amurka su ma sun tabbatar da wannan shiri na rage sojojin na Amurka a Iraki. Jiya Lahadi, hukumar shirya gasar La Liga ta kasar Spain ta sanar jiya Lahadi cewa kwantiragin Lionel Messi na Barcelona na nan na aiki kwanaki bayan da ya bada sanarwa da ya bada mamaki cewa yana so ya bar club din yan sa'o'i bayan da ya ki zuwa a duba lafiyar shi gabanin kakar wasanni.
Kuma da Allah a gaida Aishatu Sule da ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma sai ci gaban rahotannin da muke dauke da su. Kungiyar kare haƙƙin bil'adama ta Human Rights Writers Association a Turanci ta kira ga gwamnatin tarayyar Najeriya da gwamnatin jihar Enugu da su gudanar da cikakken bincike akan rikicin da ya barke tsakanin jami'an tsaron kasar da 'yan kungiyar IPOB da ke fafutukar kafa a kasar Biafra a kudancin kasar, wanda ya yi sanadiyar salwantar rayuka da dama. Wakilinmu Alphonsus Okorugwe ya haɗa mana wannan rahoton.
Kungiyar da ta azargi gwamnatin jihar Enugu da rundunar 'yan sandan jihar da kuma hukumar leken asiri ta DSS da yin rufe-rufe a kan kashe-kashen da aka yi, wani muhimmin batun da ta ce ya kamata hukumomi su fita hakikanin gaskiya su bayyana wa duniya baki daya ainihin abin da ya wakana a safiyar wancan Lahadin. Coordinator kungiyar Comrade Emmanuel Omubiko kenan, inda yake cewa idan gwamnatin tarayyar Najeriya ta ki bincika zargin kashe-kashen da aka yi na waɗanda ake wa kallon membobin kungiyar IPOB, inda ake zargin cewa jami'an tsaro sun buɗe wuta kuma sun kashe kimanin mutane 21, idan ba a ɗauki mataki don gano gaskiyar lamarin ba, to wannan zai zubar da martabar Najeriya a idon duniya. Zai nuna Najeriya a matsayin kasar da ke gazawa ko kuma a matsayin jamhuriya mai lumewa. Wannan zai cinye hanjin hulɗar Najeriya da wasu ƙasashen a fannin inganta, kare da kuma yin biyayya ga dokokin haƙƙin 'yan ƙasa. Kenan muryar Madikeci Debere, kakakin kungiyar matasan ƙabilar Ibo ta Ohanaeze Youth Council a jihar Abia, da yake cewa mu 'yan Ohanaeze Youth Council a nan jihar Abia na haɗa hannu da majalisar mu ta ƙasa, muna alawadai da waɗannan kashe-kashe na membobin IPOB. Muna kira ga gwamnatin tarayya da ta binciki batun kuma a kori duk wani jami'in tsaron da aka kama da aikata wannan ta'asar. So da yawa ne na nemi ji daga bakin kwamishinan rundunar 'yan sandan jihar Enugu Malam Ahmad Abdulrahman don gano ta inda ruwa ya nitsa da kwale-kwale, amma duk yunkurin samunsa ta wayar tarho bai wani tasiri ba. Yanzu kungiyar Ohanaeze Youth Council ta ce kwamitin binciken da ta kafa don gano gaskiyar abin da ya faru zai bayyana bayanan da suka tattaro daga shaidu nan ba da jimawa ba. Alphonsus Sokorigwe, muryar Amurka daga Owerri, Najeriya.
Gwamnan jihar Borno da ke arewa maso gabashin Najeriya, Farfesa Babagana Umar Zulum, ya bayyana cewa matsin tattalin arziki na tilastawa wasu matasa shiga kungiyar Boko Haram. A wata tattaunawa da wakilin Musa Lashehu Ashaka, gwamnan Zulum ya bayyana wasu matakai da ya ce wajibi ne a ɗauka muddin ana son kawo ƙarshen yaƙi da kungiyar ta Boko Haram.
gwamnatin tarayya ta yi kokari fi sabilillahi. Yakin nan har yanzu bai kare ba. Na daya dole mu faɗi gaskiya, me ya sa wannan yakin ba zai kare ba. Na biyu, mu tabbatar cewa mutane da suke kasan Borno suna da abin yi. Kadan rashin abin yi, mutane da yawa suna shiga Boko Haram. Shine dole ne mutane su ce su yi noma. Na uku, dole ne a samu haɗin kai da makwabtanmu Chad, sojojin Chad da sojojin Najeriya da saboda su yaki wannan ƴan ta'adda. Na karshe kuma dole maganan kayan aiki. Muna jin labari federal government ya rilibin kuɗi kuma mun san cewa akwai matsalan samun kayan aiki, amma a tashi a yi kokari a kara kayan aiki kuma musamman a yi gaskiya cin abu.
Idan ka yi maganan kamar a ce a sa gaskiya a ban fahimce ka ba, ka za ka ɗan mun ƙarin bayani.
President ya fata cewa duk abin da ya lalace Najeriya abu ɗaya akwai corruption. Dole a bincika a duba me yake cikin wannan abin yake tafiya. Waɗannan ma na yi magana, ban kama sunan wane ba, amma dole akwai kurakurai a cikin, in ba zan ba gyara ba zai yi ba.
To kamar a kwanaki lokacin da kake tafiya zuwa Baga, an yi waɗansu ƴan harbe-harbe, irin waɗannan gurare da kake shiga, baka jin tsoro ne kake shiga irin waɗannan gurare?
In Allah ya baka mulki, sai ka roki Allah, Allah ya baka hikima da basira da kuma juriya da za ka yi kai. Ba da za ne ka zama gwamnan Borno, za ka ce ba za ka ce baka ba. Na je kuma zan sake suwa, ko so gama zan je. Shi mutuwa sai lokacin da Allah ya ce kun mutum zai mutu. In ka duba dubban mutane wanda suna shan wahala, dole ne mutum ya tashi ya kan yadda zai yi. Ka san Allah ne yake komai, amma dan adam ya kamata ya tashi ya tsaya, Allah zai taimake shi. Za mu yi kokari mu gani yadda mutane za su koma garuruwansu, su yi nomansu, su yi sana'ansu, don saboda wannan fitina ya rage.
Wasu suna ganin cewa farin jininka yana ta ƙara ƙaruwa a gurin mutane, wasu sai suna ganin cewa kaman nan gaba ba wai siyasa jiha kake kallo ba, kana kallon cin siyasa ne a sama.
Da wannan rashin imani ne. Allah ya bani gabano, ban yi tsammani ba, ni mutumin kauye ne. Abinda yana gabana yanzu ba wani abu a cikin zuciyana. Mu gani shakaran da namu da kusa uku da ya rage nan, ya za mu yi ne mu tallafa mutane a samu sauki.
Gwamnan jihar Borno Babagana Umara Zulum kenan a tattaunawar su da Sale Shehu Ashaka. Wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 19, 31, 49, da kuma 60, sai kuma kilohertz 1530 a matsakaicin zango. Ga masu sauraron mu a jamhuriyar Niger, za ku iya kama mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 200.5 a zangon FM. Bayan haka a koda yaushe kuke so, za ku iya zuwa shafukan mu na yanar gizo, wato voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Yanzu kuma Sarfilu zai shigo da shirin ciki da gaskiya.
Jama'a assalamu alaikum. Masu sauraro, barkamu da dawowa sabon shirin ciki da gaskiya wanda ke bin diddigin haƙoƙin jama'a da aka samu korafin an danne, yaƙi da cin hanci da rashawa, yaƙi da zalunci kan gado, da kuma cin zarafin fararen hula daga jami'an tsaro, batun kenan da za mu taɓo a yau. Ku biyo mu cikin shirin. Sunana Sarfilu Hashin Gumel. Gabanin mu dawo don ci gaba da shirin jin halin takeici da ƴan sandan da suka yi ritaya suka shiga. Sai muka samu labarin cewa DPO na cikin garin Bauchi SP Baba Ali Muhammad ya gana wasu matasa uku azaba ta hanyar ɗaure su da dukansu da taɓarya, ya karya musu sawaye, da hakan ya yi sanadiyar mutuwar biyu daga cikin matasan. A cikin shirin za ku ji yadda ƴan sanda suka kai gawar ɗaya daga cikin yaran mai suna Babangida Kamfala gida wajen iyayensa don jana'iza. Matashi na biyu kuma asibiti ya mutu daga bisani, inda a ƙarshe ƴan sandan suka watsar da ɗaya daga cikin matasan a unguwarsu bayan karya masa sawu da dukansa da taɓarya. Bayanin da muka samu, an tuhumi matasan ne da satar kaji 7 na wani ɗan sanda da ya ritaya, kuma iyayen yaran sun biya diyar kajin don karɓar belin ƴaƴansu. Amma an waye gari, matasa biyu na kabari, ɗaya na kwance cikin matsanancin yanayi.
Sunana Abdulhaj Bello, shekaruna 30. Abin da ya faru ranar Alhamis, ina zaune a cikin gida, da na tashi na fita sai na haɗu da abokanai na su biyu, ana ce ma ɗayan Ibrahim, shi ma sunan ɗayan Ibrahim, dukansu Ibrahim Ibrahim. Sai na gansu da kaji guda 7, suke ce min da Allah ina ne da sai da kaji, da Allah wani ne yake sayan kaji? Na ce musu da kaji da ya je mu da lawan asiyar. waje gusaya mu da lambaran kai kurun wanda yake saya sai naje na hada su da wanda yake sayan kaji guda bakwai shikenan da na hada su da wanda yake sayan kaji ni sai na dawo gida dan na dawo gida cikin anguwan mu gindin dirimi na rabu da su nazo na zauna a gindin dirimi sai na ga keke na feta zo ta tsaya tana tsayawa sai na jance diga da wannan ne shi na juya ina juya sai na ga polisa a cikin keke na to ni ban dauki maganan wani dogon magana ba saboda ni ban san yadda aka yi sai samu ba ni yana kai surun wanda dai saya
suwa ya suka ce da wannan ne
eh sai Ibrahim ne an kama Ibrahim ne wato a shan biyu bayan su an gane su sun yi bukaji guda bakwai ni a lokacin yanda na sani kenan da bakwai sai suka ce sai suka ce mun to mu je police station sai na ce to ba damuwa da rana ta zanni lokacin da na muka fita keke na fa sai muka tafi mun je police station sai aka rufe mu muna zuwa ne muka haɗa DPO sai yake cewa to a je a rufe mu sai aka je aka rufe mu an rufe mu dai muna ciki aka zo aka dauki statement din mu na ga musu ni ga abin da yake tafiya akan maganan kaji sai aka ce to a dauko wanda ya sai kaji shikena aka je mu da lawan aka dauko wanda ya sai kaji guda bakwai aka zo aka ajiye shi ya aka ce to ina kaji yace kaji ya sai da kaji shikene polisa suka ce to wannan mai kaji nawa ne kudin kajin ka yace naira 2200 ne kudin kajin
sa mai ne mai kajin
eh wani ci wanda suka dauko ni ba wai na san mai kajin bane amma ni kawo zani idani na masa sai suka ce mu yace mutun naira 2200 ne sai suka ce to 2200 sai DPO yace to dinda 2200 ne da ka biya su kudin kajin su daman ba su daya aka yi wannan abun ba a kaji sun je an yi lissafi kaji guda 13 ne da ka biya kudin kaji guda 13 sai yace shikenan dai biya kudin guda 13 shikenan mu aka mai da mu cikin sel shi washi gari a hakan sai suka ce mu da ai jimilla mu da muke mu uku da mu biya naira 4000
sai kenan
na kaji a hakan sai suka ce za mu biya naira 4000
suwa suka ce da ku
biya polisa shikenan sai mahaifiyana da babana sai suka dauki ni naira 4000 na sai suka bayar sai suke DPO ya ce ma mamana da babana sai ya ce musu je gida da kawon gida shikenan sai
amma karɓi kuɗin
eh an karɓi kuɗin sai kenan suka tafi to sai aka fito da mu ana fito da mu na mun dauka da a sake mu ne shikenan sai ce a zagaya da mu ta baya aka zagaya da mu ta baya sai ce kowa ya rubuta ciki shikenan muka
wani police station ne
police station din center sai DPO ya fito ya ce kowa ya rubuta ciki shikenan muka rubuta ciki sai ɗayan Ibrahim sai aka ce a dauki wannan sai aka dauke yace a daure shi sai aka daure shi da igiya sai fito da wani tabarya a nansa sai ya fara kwada masa a kafan sai ya karya shi a kafan sa sai ya karya shi a kafan sa ya sake cewa ya rabu da shi dada da sake dauko wani a cikin sai ya sake cewa kai wannan bare rabu da shi haka ba gara ya kara masa duka sai sake dauko shi sake daukan tabaryan ya sake kwada masa tabaryan ya karya ya sake karya shi a cinyan sa ya buga masa a girjinsa da bayansa to ni tashi na ni yanda nake gani tashi na da yake a gefe na ne tashi na yana nan shemeshemi ya suma a lokacin ko motsi baya to ashe daga lokacin shi Allah ka bi rayuwarsa ya mutu DPO da bakinsa yake ce masa to ai gara ma ka mutu yake cewa gara ma ka mutu ma gara ka mutu dai ba abin nan shikenan sai ni sai ya ce to ni a dauko na daure haka dauko na ka daure sai dauko tabaryan ya kwada mu a kafa na ya karya mun kafa daya ya mun karya biyu fasa mun gogon gwiwa dan kafan ma ya sake karyawa ya fasa gogon gwiwa ya fara kwada mu a bayana ni ma ya ce a jani gefe sai sake cewa dauko dayan da haka dauko dayan sai yake ce masa yake yace shi ma a daure shi da haka daura dayan shi ma fara dukan sa ya karya shi sai ya karya shi a kafa daya sai ku kwada masa tabaryan a kirjin sa da nan bayan sa da wurin cikin sa shi sai su ma he su ma wurin to inda muka tare inda na tashi ina jingine a jikin bishiya sai yanda wannan yake dayan da yake ya mutu na gefe na farko nan shi a cikin police station din ya mutu sai da yace a dauko mota sai aka dauko mota ana dauko mota da ni da he aka zo aka sama a cikin mota sai yace muje sai muka fara kai shi wanda ya fara mutuwan gidansu ya je aje shi a gidansu sai yake cewa dan fashi ne sai ga musu ga abin da yake tafiya ba yake cewa dan fashi ne shikenan muna tafiya a bar musu shi sai ya dawo ya ce ai kwana da mu sai aka yi kwana da mu muna zuwa ya zo ya aje dayan a gindin dirimi ya aje shi sai ya ce nima a gangaro da ni na gangaro da ni sai aka zo aka aje ni ma a kofan nan wurin kofan gidan Beni shikenan
Abdulwahab Bello kenan wanda Allah ya sa ya tsallake rijiya da baya tunda dai mutane a Bauchi sun fara kira ga babban spetin yan sandan Najeriya Muhammadu Adamu ya dau matakin hukunta wannan jami'in yan sandan ko kuma a gurfanar da shi gaban kotu dan yiwuwar fuskantar mafi tsananin hukunci bisa laifin kisa da ake zargin ya aikata kafin mimisa kakakin rundunar yan sandan jihar Bauchi DSP Muhammad Wakili ya bara tabbacin za a gudanar da binciken don hukunta mai laifi
kamar yadda na faɗa akwai group PD su suka turo petition ma commissioner yan sanda suna saka complaining akan wannan issue so commissioner yan sanda at his own wisdom yayi endorsing the petition ya tura a certain committee din nan su zasu zauna za su yi bincike kuma duk wanda aka same shi wanting akan wannan ta'asa za a hukunta shi ai mu a matsayin mu na yan sanda muna da hukuncin da muke wa yan sanda idan suka yi
Mahaifiyar ɗaya daga cikin yaran da suka riga mu gidan gaskiya ta yi wannan kira.
Hafsatu Hamad.
Menene dangantakanki da Margayi?
Shine babban ana, Ibrahim Babangi. Dun ba kan ɗanmu ba ne farin wannan abu. Dun lokacin ma kwanan ɗanmu ɗaya na gida, an ce mana wani yaro ya rusu, aka ce Ibrahim ne, na ce ba Ibrahim ba ne, anan ba Karo. Duk kowane anguwa yanzu aka je, shi wannan babban ɗan sanda na Santara. Saransa kenan ya dinga kakkari a ƴan mutane yana ce kuma yanzu shi ya fara to mu yanzu mun kai karansa gurin Allah kuwa dai mana sakayya yawa dun bu ba mu yafe masa ba dun cuta kan ya cuce mu kuma yana da ƴaƴa don haka mun bar shi da Allah kuma dai saka mana dun yanzu saransa kenan da yake ta kakkare mutane ba nan anguwan bane kawai ta baki sa kowanne anguwa sai ya sa muke su a dauka mataki akan wannan abin da yake yi
yanzu haka dai wata kungiya mai kare haƙƙin ƴan adam mai suna PD ta daura aniyar bin kadin wannan matasa kuma idan Allah ya kai mako mai zuwa za mu daura daga inda muka tsaya da jin matakan da kungiyar PD ta dauka yanzu a madadin Abdulwahab Muhammad da Nasir Adami Alhikaya da suka taimaka wannan shirin ya zo gare ku ni Sarfil Hashim Gumel daga nan birnin Washington DC ke cewa muka kasance lafiya
Zuwa gaida Sarfilu Hashim Gumel kafin mu yi salama ga Aishatu ta sake dawowa da labarai amma a takaice.
Daban dubatar masu zanga-zanga 'yan kasar Belarus sun fito jiya Lahadi ranar zagayowar haihuwar shugaban kasar suna buƙatar ya sauka daga mulki. Dauke da tutoci masu launin ja da fari alamar nuna adawa masu zanga-zangar sun yi cincirindo a zagayen gidan Lukashenko. Suna kuma fuskantar jami'an tsaro dauke da makarai biye suna kuma tsaye a gaban motocin gidan yari da mesar ruwa. Yan sanda sun ce an harbe mutum ɗaya ranar Asabar a birnin Portland da ke jihar Oregon yayin da masu zanga-zangar neman a mutunta rayukan baƙaƙen fata suka kara a titunan ƙasar da masu goyon bayan shugaba Donald Trump. Shugaban kasar Malawi Lazarus Chakwera ya buƙaci mazaje a kasar su kiyaye dokokin kare yaduwar cutar COVID-19. A jawabin da ya saba yi wa kasar duk mako a ranar Asabar, Chakwera ya bayyana kididdigar gwamnati da ke nuni da cewa maza sun fi mata yawa masu dauke da cutar.
Da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirye-shiryen namu a daidai wannan lokaci. Sai kuma can an jima da hantsi misalin karfe 8 agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi. Wato karfe 7 kenan agogon GMT da Ghana za mu sake dawo muku da wani sabon shirin. Yanzu kama madadin duka abokan aiki musamman Aisha Tusule da ta taya ni gabatar da shirin. da kuma Cuba Hero Dodone da ya hada mana shirin baki ɗayansa. Murtala Faruk Sanyinna daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku, ma'assalama.